Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio kuma su a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Oktoba shekara 2018. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Babu Yakubu Makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Masu bincike sun bayyana ƙwarin gwiwa cewa za su gano waɗanda suka aika da Baba Mabai guda 10 ga shararro 'yan jam'iyyar Democrat kuma masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump. Saudi Arabia kuma ta sake canja matsayinta akan kisan ɗan jaridanta na Jamal Khashoggi a ofishinta na wato Istanbul, kidan tana mai cewa ta yarda an shirya kisan ne kafin aiwatarwa dangane da bayanan da ta samu daga ƙasar Turkiya. Kana dubban mutane ne suka arce daga gidajensu a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na Kamaru wanda yake fama da tashin hankali kafin zaben ranar 7 ga watan Oktoba.
Tokanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa dubban ƴaƴan jam'iyyar APC ne suka gudanar da zanga-zanga a jihar Zamfara. Ko menene dalilin zanga-zangar tasu?
Mun zo zanga-zanga na rashin amincewar Adam Oshomole, saboda tunda ya hau jam'iyyar nan ba ta zo lahiya ba, rage ma yau ta daban ta gobe daban.
Babban bankin duniya ya baiwa jihar Niger dalar Amurka miliyan 2. Ko menene dalili?
Domin fara aikin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasa a sakamakon ambaliyar ruwan bana a jihar Niger da ke arewacin Najeriya.
A jamhuriyar Niger kuma za mu ji cewa bayan wata gwagwarmayar ta hanyar zanga-zanga kan matsalar rashin wutar lantarki, yanzu a iya cewa haƙa ta cimma ruwa. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin rahotannin namu, sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makiyar. Masu bincike sun bayyana ƙwarin gwiwa su cewa za su gano waɗanda suka aika da Baba Mabai guda 10 ga wasu shahararrun 'yan jam'iyyar Democrat kuma masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump. Kwamishinan 'yan sandan birnin New York James O'Neill ya faɗa wa manema labarai a jiya Asabar Alhamis cewa an kai abubuwan fashewar da aka tattara zuwa ɗakin gwaji na hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a tashar sojan ruwa ta Quantico da ke jihar Virginia. Masu bincike sun mayar da hankali ne sosai a kudancin jihar Florida, inda suke sa ran nan ne aka harhaɗa abubuwan fashewar, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kafafen yaɗa labarai da haddasa fushi a cikin yanayin siyasar Amurka. Yana mai cewa hakan da ya kai ga abin da aka ɗauka wani yunkurin kisan shahararrun mutane. Trump ya faɗa a wurin wani taron gangamin siyasa da yammacin ranar Laraba, yana cewa auna jami'an gwamnati da aka aika musu saƙon Babamai wani hari ne akan demokuraɗiyyarmu. Saudi Arabia ta sake canja bayaninta akan kisan ɗan jaridan Saudiyya nan Jamal Khashoggi a cikin ofishin jakadancinta da ke Istanbul. Tana mai cewa an shirya kisan ne kafin aiwatar da shi dangane da bayanai da ta samu daga ƙasar Turkiya. Sanarwar jiya Alhamis da kamfanin dillancin labaran Saudi Arabia ya buga, babban lauyan ƙasar ne ya fitar da ita. Abin da har yanzu ba a gane ba shi ne wa ya shirya wannan kisar. Sanarwar ta ce babban lauyan Saudi Arabia yana ci gaba da bincike akan mutanen da ake zargi domin kammala shirin tabbatar da hukunci. Saudiya ta kori wasu jami'ai guda 5 dangane da kisar, kana ta kama mutane 18. Masu suka daga kasashen duniya ciki har da shugaban Amurka Donald Trump suna cewa shugaban Saudiya da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman su ne alhakin kisar ya rataya a wuyarsu. Dubban mutane ne suka arce daga gidajensu a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na Kamaru mai fama da tashin hankali kafin zaben ranar 7 ga watan Oktoba. yanzu wasu sun fara komawa gidajensu amma kuma gidajen nasu an kona da kauyukar su. Yan aware masu fafutukar balle yankin Ingilishi sun lashe takobin hana gudanar da zabe a yankin arewa maso yammaci da kuma yankin kudu maso yammacin Kamaru, sun kuma kai hare-hare a rumfunan zabe a ranar zaben. Emmanuel Choyi, magajin garin Gundumar Indo da ya hada da Ngarum, ya ce bayan zaben gwamnati ta umarci sojoji suka kai hari a yankin da ake zaton shi ne babban tungar yan awarin kasar. Ya ce an kashe mutane da dama kuma sojoji da su ma yan awarin sun kona gidajen mutane.
The government has been attacking the ones fighting for the restoration of independence of Southern Cameroon. In do that in Garum.
Gwamnati tana kai hari akan mutane da ke nemar wa yankin kudancin Kamaru yancin cin gashin kai a Gundumar Indo, wato da hada da Garum kenan. An kashe wani babban soja da wasu jami'an soja, an kuma kashe fararen hula har ma da wani kansila na karamin hukumar. Bacin kashe su an kona su kana aka kona gidajen su. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce an kashe akalla mutane 400, kana wasu dubun dubata sun arce daga gidajensu, akalla wasu 24,000 sun gudu zuwa cikin kasar Najeriya. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun zaɓi Sahle Work Zaude macin farko a matsayin shugaban kasar. Wannan wani matsayi ne na jikanayika, amma duk da haka mai magana da yawun Prime Minister Abi Ahmed ya kira wannan matakin babban tarihi, ya kuma ce hakan na nufin mata na da muhimmiyar rawa da za su iya takawa a siyasar Habasha. Naɗin da aka yi wa Sahle Work a jiya Alhamis ya biyo bayan garin Bawul da Prime Minister Ahmed Abi ya yi a majalisar ministocinsa da ta sa aka bai wa mata kashi 50 cikin 100 na manyan mukaman gwamnati. Yanzu haka mata na rike da kashi 37 cikin 100 na kujerun majalisar dokokin kasar, lamarin da ya kusan ninka adadin mata a majalisun tarayyar Amurka. A tarihin kasar Habasha ba taɓa samun mata suna rike da irin waɗannan manyan mukamai na gwamnati ba. Sai dai ana ci gaba da fama da tsananin rashin daidaito tsakanin jinsi, kuma har yanzu ba a gano inganci da aka samu a ma'aikatun gwamnatin tarayya ba. Hakan kuma zai shafi matsayin sama da mata da 'yan matar Habasha miliyan 50. Bayan ta ɗauki rantsuwar kama aiki a jiya Alhamis, Sahle Work ta ce tana ganin muhimmiyar rawa da mata za su iya takawa wurin shawo kan matsaloli a Habasha da ma duniya baki ɗaya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, dubban 'ya'yan jam'iyyar APC sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da shugabancin shugaban jam'iyyar na ƙasa Adam Oshimale, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna.
Dubun dubatar 'yan jam'iyyar APC kenan a jihar Zamfara suke zanga-zangar nuna kin jinin shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshomole.
Sunana Alasan Rijiya, mun zo zanga-zanga na rashin amincewar Adams Oshomole saboda tunda ya hau jam'iyyar nan ba ta zauna lahiya ba, rage ma yau ta daban ta gobe daban.
Zanga-zangar ta lumana wacce ta kumshi dukkan shugabannin jam'iyyar na matakin kananan hukumomi da mazabu da ma sauran 'yan jam'iyyar daga sassan jihar daban-daban sun soma ne da zagaye titunan Guso babban birnin jihar kafin su karkare a shalkwatar jam'iyyar, inda suka gabatar da korafinsu ta bakin shugaban dandalin shugabannin jam'iyyar na kananan hukumomi kuma shugaban jam'iyyar karamar hukumar mulkin Maru Aminu Abdullahi Gama Giwa.
Jama'a ana so Adam Oshomole a wannan na jam'iyyar APC a Zamfara. Muna kira ga yankin kwamiti a ceto mu da irin halin da muka shiga na wannan bawan Allah ya buce kowace jiha a Najeriya.
To sai dai kuma zanga-zangar ta hada har da wasu mukarraban gwamnati kamar kwamishinoni da masu ba da shawara na musamman na gwamnan jihar to ko wannan na nufin bangaren na gwamnati ne suka shirya zanga-zangar tambayar kenan da naiwa kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar Bello dan Kande Gamji
yan takara duk karkashin wannan jami'a suke ko su zo ko kar su zo an wakilce su domin a APC suke ko kaji suna da jami'a daban so jami'ar APC ta gangami a yau a jihar Zamfara saboda haka duk wani wanda yace dan takara ne a jami'ar APC yana ciki in ma yace ba ciki to jami'a yake
to amma kuma ba dukkan yan jami'ar ta APC a jihar ne suka yi zanga-zangar ba inji mataimakin shugaban majalisar karamar hukumar mulki ta Zurmi Abubakar Dauran
to wannan gaskiya rashin tunani ne gare mu a nan jihar Zamfara domin wa'anda mutane da suke cikin masifa suke cikin tashin hankali a cikin wannan jiha babu kwana da ido biyu a ce a zo a yi gangamin siyasa na ko dan wani wannan ra'ayin kansu ne
wannan lamari dai ya biyo ne bayan takaddamar zaben fidda gwani na jam'iyyar ta APC wanda bai yiwu ba duk da yake bangaren gwamnatin jihar sun ce sun gudanar da zaben to amma kuma uwar jam'iyyar a karkashin Adams Oshomole ta yi watsi da shi Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
to a gaida Murtala Faruk Sanyina a can jihar Niger kuma babban bankin duniya ne ya tallafa da zunzurutun kudin dala Amurka miliyan 2 domin sake gina yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa sanadiyar zaizayar kasa Mustafa Nasir Batsari gare ka
Bankin Duniya ya bayar da kuɗi dala Amurka miliyan 2 domin fara aikin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasa a sakamakon ambaliyar ruwan bana a jihar Niger dake arewacin Najeriya. A nan jihar Niger dai kwalbatoci da magadojin dake kan hanyar motoci da dama ne suka ruguje a sakamakon ambaliyar ruwan sama a wannan shekara. Alhaji Salisu Dahiru shine shugaban shirin nan na kula da zaizayar ƙasa a ƙarƙashin ma'aikatar muhalli ta Najeriya.
Yanzu sun fara shigan biya ma zance kuɗi miliyan 2 ta dala suka bada amma da zaran an gama wannan taswira duk kuɗin da ake bukata na yin aikin domin a fara aikin a gama ba wai a yi rabi da rabi sannan a tsaya ba duk kuɗin da za a yi idan aikin nan zai bukaci dala miliyan 10 ne bankin duniya za ta bada in ta kai dala miliyan 20 ko 50 insha Allah bankin duniya za ta bada wannan kuɗi domin kuɗin nan suna nan a ajiye a yi tanajin su aiki kaman fara
tunda wannan a gani a ƙasa
to ai wannan magani a ƙasa ne tunda an zo ne aka nuna musu cewa kafin a yi wannan design sai an yi amfani da kaman jirgin sama kenan mai sarrafa kansa mai daukan hoto to ya dauki hotunan waɗannan wurare kuma da waɗannan hotuna shine za a tsara wannan taswira kaga an fara aiki a ƙasa
Alhaji Salisu Dahirin dai yana magana ne a wata ziyarar da suka kai wa gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello domin bayyana mashi halin da ake ciki a kokarin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasar Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin jihar Niger na kokarin kai dauki a wuraren da zaizayar kasar ta shafa inda ya ce a yanzu haka ma sun bayar da naira miliyan 200 daga cikin naira miliyan 500 da za su kashe a sakamakon wannan matsalar kamar yadda ya yi karin bayani.
Wannan na fungora massive complex that one needs immediate and the federal government wants to do more.
Ya ce zaizayar kasar da aka samu a garin Rafin Gora da ke yankin Kwantagora mai girma ce akwai bukatar daukar matakin gaggawa kuma akwai bukatar gwamnatin tarayya ta kara sanya hannu a kan Rafin Gora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasir Batsari to daga jam Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger inda al'ummar gundumar Tanut suka gudanar da zanga-zangar rashin samun wutar lantarki amma sai gashi yanzu haka su ta cin maruwa wakilin murya Amurka Tamar Abari na dauke da karin bayani
a kwanakin baya ne dai al'ummar ta Tanut tare da rakiyar kungiyoyin hararon hula suka gudanar da zanga-zanga kusan uku tare da mika kokensu ga hukumomin jihar wanda kusan shekaru 7 suna fama da shi Mustapha Adam dan kungiyar hararon hula ne yana daga cikin waɗanda suka jagoranci gwagwarmayar
kenan haka matacin maruwa an kawo group manya guda uku wanda mun yi imani in Allah ya yarda za su yi maganin wuta Tanut a yanzu kuma bayan shi akwai alƙawarin da aka dauka za a gama wuta daga ta tanut kinnan daga sauran za a jawo ta akai ta tanut. To ita ma muna jira nan da shekara guda in Allah ya yarda zan mu bi da so da kawar magani a aiwatar da aikin wannan ko ba aiwatar da ba.
Tun lokacin da matsalar ta kunno kai kamfanin gidan wuta bai samu sukuni ba yake ta faɗi ka tashin ganin an ciwo kan wannan matsala inji Suleiman Mummuni babban director na kamfanin gidan wuta wato Nijelec ta jihar Damagaran.
Da aka fara waɗannan abubuwan ba wai an zama ba a yi ba komai ba ne. Nijelec ta sha kawo group iri-iri a Tanut. Yanzu haka a halin yanzu ana iske wasu maye-mayen group suna nan an samu an ciwo kan wannan matsala saboda yanzu mun kawo motar maye-maye na'urori guda uku.
To kowane tasiri waɗannan injina za su yi ga matsalar ta gundumar Tanut?
Kowane yana da ƙarfin KVA 500. Su uku ɗin kenan za a samu KVA 1,500. A garin Tano kuma in an diba duka ƙarfin wutar da suke ja garin Tano wajen kilowatt 500 zuwa 50 ne haka. Halin yanzu duka waɗannan na'urorin guda uku suna nan suna aiki lokacin da ake shan wuta ha shan wuta mai ƙarfi biyu suke aiki guda yana nan yana zaman jira.
A ɗaya waje daraktan na kamfanin gidan wuta wato Nijelec ya bada albishir na samar da wutar lantarki a yankin na Tanut yadda kowa zai wadata.
Akwai mu da aiki babban aiki wanda attahe shi ne wanda zamu ja layi na wutar lantarki kilovolt 33 tun daga station ɗin da mun kai a Soraz har mu kai shi garin Tanut bisa kan tsawon kilometer 80 tare da cewa duka garuruwan da suke bisa kan hanya su sabon kafi su bakin birji su gezawa su walallewa su gangara duka zamu tsaida waɗannan na'urorin nasu su koma su ma bisa layi kamar yadda muke a nan garin Damagaram da wuta awa 24 bisa 24 su ma za su samu wannan wutar lantarki. Wannan aikin in Allah da cikin wannan shekara mai shirin kamawa ta 2019 za shi soma.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Tamar Abari har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu dai ga Hawa Umar dauke da shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki sunana Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar hawan jini wato hypertension a turanci. Hawan jini wani yanayi ne da jini kan haura fiye da yadda ya kamata. Hawan jini na ɗaya daga cikin manyan cutukan da ke ci gaba da ƙaruwa a tsakanin magidanta a Najeriya. Har ila yau cutar na ci gaba da zama ƙalubale ga ƙwararru a fannin lafiya. Wata kididdiga da hukumar lafiya ta fitar kwanan nan na cewa cutar na ƙaruwa a birnin kasuwancin Najeriya wato Lagos. Cutar hawan jini na sanadiyar mutuwar kusan kashi 46 cikin 100 na mutane a duniya. A Najeriya kuma kimanin kashi 52 ne cikin 100 ke yin mutuwar farat daya sakamakon hawan jini. Ga hirar da wakilin mu baban gida Jibrin yayi da Dr. Sadiq Hussein Aliyu dake asibitin ƙwararru na Ibrahim baban gida dake Mina babban birnin jihar Neja. Gare ka baban gida.
To da farko doctor zai gabatar da kansa.
Sunana Dr. Sadiq Hussein Aliyu, ina aiki nan IBB Specialist Hospital a nan Mina jihar Niger.
To doctor, akwai koke-koke da ake yi na karuwan masu dauke da cutar hawan jini a Najeriya da ma sauran kasashe na Afirka. To dai kidi muna Najeriya barin mai da hankali anan. Da farko za ka yi mana bayani ne me ake manufi da hawan jinin nan ko kuma high blood pressure ko hypertension?
Shi dai hypertension kamar yadda kace a ce high blood blood pressure ko kuma hawan jini din. Kaga akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin dan Adam. Ana iya cewa pressure ko karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din. To idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata, fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum, sai a ce ya hau, yana da high blood pressure, yana da hypertension.
To me ke haifar da wannan cuta ko lalura?
To hypertension ko hawan jini a wurin likitoci ya kasu kashi biyu. In kana so ka kasa shi ta yadda abin da ke kawo shi ko abin da ke haifar da shi, akwai wanda suke ce ma primary hypertension, akwai wanda suke ce ma secondary hypertension. Shi primary din nan shine wanda mafi akasari ba a san me ya kawo shi ba. So haka yake halitta ne daga maybe yanayin a halittar mutum, a ce genetics ko kuma mazaunin shi environment. Akwai kuma wanda akwai cutar da ke a jiki da ta haifar da shi, misali irin su ciwon koda yana haifar da hawan jini, sai a ce hawan secondary hypertension, ma'ana ga abin da ya haifar da shi can. Ana samun wanda kaman ciwon makoko, thyrotoxicosis, ya zama makoko na fitar da, ba makokon da ya riga koda bai girman ba, yana fitar da wasu sinadarai haka wadanda suke sa jinin ya hau sama. Da dai sauran abu, akwai wasu gabobi haka da za a ce ko kuma wurare a jikin mutum irin su adrenals, thyroid din da suke fitar da sinadarai waɗanda idan suka yi yawa sukan haifar da hawan jini. So kaga idan aka ce me ke haifar da shi, kamar da na gaya ma abu biyu, ko dai wancan din na kaman al'adance ko kuma na halitta ko kuma wannan da ya taso dalilin wata cuta da ke a jikin ɗan Adam.
To so da idan an auna mai ɗauke da wannan cuta sai a ce kar mizanin awon ya wuce wasu maki, me wannan yake nufi, kuma wani irin maki ne ake nufi?
Kamar yadda na gaya ma, shi pressure din ko a ce karfin jinin, abinda aka sani shine ya kan tsaya matakin shi ne 120 da 80, ma'ana awo biyu ake yi. Akwai na sama wanda ake ce ma systolic blood pressure, akwai na ƙasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure. Shi systolic din shine ba a so ya wuce 120, diastolic din ba a so ya wuce 80. So sai a hada a ce 120/80 ko 120/80. Idan ya wuce haka din, akwai abin da yake kaman tsaka-tsaki 120/120-140, da kuma wancan na ƙasa din 80/90 yana tsaka-tsaki kenan, akan ce mishi prehypertension. Amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na sama, ya kuma wuce 90 a na ƙasa, ya zama hawan jini kenan. Tun mutum kafin ya kai wannan matakin na 140 na sama, 90 na ƙasa, akan fara ɗaukan mataki a ce to a rinka motsa jiki, a rage cin gishiri, a daina shan taba, ga masu shan giya a ce su tsakaita binnan da dai sauransu.
Yanayin jikin ɗan Adam na da alaƙa da hawan jini, kamar a ce ƙiba haka?
Akwai alaƙa. Da farko ƙiba ɗin takan sa mutum, ko da wanda bai da hawan jinin ne, abin nan ya zama ya same shi da sauri, ko kuma ma wani ƙiban shi ake ce ma obesity a turanci, ko kuma ya zama na masu ƙiban yakan fi hawa fiye da na sauran mutane. Bayan ƙiba ɗin, har mu baƙaƙen fata an gano cewa mun fi zama kaman akan ce predisposition, mun fi kamuwa madalla da hawan jinin. Maza sun fi mata haka abin, so akwai halitta kenan a yanayin kamuwa da hawan jinin.
Me yake haddasawa irin lahani yake haifar wa ɗan Adam da illarsa?
To yakan haifar da illoli da dama, sai yasa ma su wasu kan kira shi silent killer, wato mai kisa a mukurbushe. Mutum na da shi bai san yana da shi ba, amma yana nan yana mishi illa. Kusan duk gaba ko kuma duk wata gaba na jikin mutum, hawan jini na iya mata illa. Ido ne, yana haifar da ciwon ido, ya har makantar da mutane yakan yi. Akwai ciwon koda wanda shi ma yana ƙaruwa sosai, yakan makoda illa. Akwai abin nan zuciya, musamman kan haifar da ciwon zuciya, mutuwar sashin jiki, stroke da abubuwa masu da dama. So kusan komi akwai waɗanda ke samun ciwon kamar mijirya musamman ko kuma a ce babban nan ko kuma a samu wata jijiyar ta toshe ko kuma jini bai tafiya yadda ya kamata wanda shi kuma gaba abin nan atattara akan ce mishi atherosclerosis duka hawan jini yakan haifar da shi ko kuma ya ci gaban shi abin nan cikin sauri ko fiye da abin nan yadda ake tunanin zai kawo.
To kaman likitoci kukan shawarci masu dauke da wannan cuta su ci wasu nau'in abinci kaman wani irin abinci ake so a ci ko kuma a kiyaye?
To kiyayewa a kiyaye abinci mai gishiri ko kuma a kiyaye gishiri. Akwai yawan gishirin da ya kamata a ba a san mutum ya wuce a yi ne. Amma dai mafi saukin abu domin wasu za a ce har a bar cin gishiri da sa mafi saukin abu dai a bar ci a rage cin gishiri. Kowa ya san gishirin da yake ci ya rage. Abu na biyu shine ba a san ƙara ɗanyen gishiri a abinci. Musamman Hausawa da ke san cin balangu da sauransu. So in an siyo bayan wanda aka dai dafa naman da shi ko kuma wanda mai nama ya abin nan ba a so a ƙara wani a sama. Ana ba a san abinci mai maiƙo ko kuma a rage cin maiƙo sosai. Su waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ba a so. Cikin waɗanda kuma ake so abinci yawa zaƙi ana son shi ma a rage shi. Shi zaƙi yakan kaman haifar da shuga wanda a ƙarshe kuma kaga diabetes ina nufin ciwon shuga diabetes wanda a ƙarshe shi ma yana iya kaiwa ga hawan jinin ko kuma ya munana shi. Tsarin abubuwan da ake so kaman yadda na fara gaya ma kayan ganye alayyahu ne zogale ne da irin su ugu din nan na abin nan da sauransu da kuma kayan itace lemu abarba ayaba da sauransu su waɗannan su ne ake so a yawaita cin. Idan abin nan sukan ce nama ya zama ramammen nama lean meat ya zama mara maiƙo a jikin shi kuma an fi son kaman farin nama misali bisa ga jan nama. So kaga an fi son kaza kenan an fi son kifi zabo dawi su bisa ga jan nama wanda yake yana da maiƙo da abin nan da sauransu.
To bayan abinci da ka zayyana akwai wasu ƙarin abubuwa kuma?
Kaga akwai bayan abinci akwai kuma gaba ɗaya yadda ma mutum ke tafiyar da rayuwa ko kuma a ce yadda ya kamata mutum ya tafiyar da rayuwar shi ya zama dai ana motsa jiki kar mutum ya zama ci makwanci.
Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Masu sauraronmu muna sanar da ku cewa za mu ci gaba da amsa tambayoyinku da kuke aikowa a shirye-shiryenmu na gaba. A madadin wakilinmu Babangida Jibrin da ke Lagos, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da wani sabon shirin na lafiya uwar jiki.
To madalla gaida Hawwa Umar kafin mu kai ga ƙarshen shirin ko kafin mu yi sallama ga babaya da muna takaitattun labaran duniya.
An tuhumi tsohon Prime Minister Malaysia Najib Razak da babban jami'insa mai kula da bitar malin kasar da laifin yin sama da kuɗi sama da faɗi da zunzurutun kuɗin kasar da ya kai dala biliyan 1 da miliyan 600. An tuhumi Najib da tsohon babban sakataren bitar mali Irwan Sariga Abdullah. An tuhumi su ahumance ne a jiya Alhamis a wata kotun birnin Kuala Lumpur bisa aikata laifuka guda 6 na cin amana. Ana zargin mutanen biyu ne da karkatar da kuɗaɗe da aka ware domin gyaran filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Kuala Lumpur da kuma wasu kuɗaɗe na aiwatar da wani shiri tsakanin watannin Disamban shekarar 2016 da Disamban shekarar 2017. Najib dai na huskantar tuhuma akan waɗansu laifuka guda 32 masu alaƙa da almubazzaranci da kuɗin asusun zuba jari na ƙasar da kuma laifin cin amana da rashawa da halatta kuɗaɗen haram. Ana kuma zarginsa ne da karkata wasu dala miliyan 10 daga wasu kuɗaɗe da ke taimakawa asusun zuba jarin zuwa asusun bankinsa. A cikin raguwar dala biliyan 4 da miliyan 500 na asusun zuba jarin, ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta zargi Najib da abokansa da yin sata a cikin wannan kuɗaɗen.
Wasu masu bincike sun bayyana kwarin gwiwar su cewa za su gano waɗanda suka aika da babababai guda goma ga shahararrun 'yan jam'iyyar Democrat.
To madalla, masu raro a nan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an zuma ka ɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni. Za kuma ku iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Shubahiro Dero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith, Mr. Phil Hashinguman da ke cewa sai an jima da kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.